بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي ورحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكرا الشمائل المحمدية زم تا شباب ينا رب إن دين ينا باب صلاة الضحى باب صلى والله ميسا كاو تجد باب فكه با لتاهم فكه بني ما ينا زانو منا إبادة النبى عليه الصلاة والسلام ينا زانو باب ما جاء في إبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم kena kalkashin shi kuma zai kawo wannan bab mun ga sallar shi ta dare mun ga kaza kin shi sai kuma sallar wallaha ta annabi alaihi salatu wasallam hadisi 8 ne cikin shi da sanadin al-imam tirmizi yake cewa har zuwa mu'aza take cewa qala tace qultu li aisha radiyallahu anha tace na tambaye aisha na ce mata Allah ya rabba ita a kana annabi sallallahu alaihi wasallam sallar duha shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar wallaha qala ta na'am sai tace eh arba'u raka'atin raka'a guda hudu yake wa yazidu ma sha Allahu azza wa jalla yana ƙara abin da Allah ya so mana daga hudu ne abin da yayi gaba yake na gaba daga Anas dan Malik Allah ya rishi yace kana annabi sallallahu alaihi wasallam anna annabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli duha sita raka'at annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar wallaha raka'a guda shida in kaga ita dama ta tai hudu kuma yana ƙarawa abin da Allah ya so kenan shine gashi nan kuma shida daga Abdurrahman ibn Abi Layla yake cewa ma akhbarani ahadun babu wani mutum da ya bani labari annahu ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam salli duha yana sallar wallaha illa ummu hani sai ummu hani radiyallahu anha fa innaha haddathat ila ta ba da labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dakhala baitaha yawm fatah makkah cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gidanta ranar da aka yi fatahu makka fagata sala sai yayi wanka fa sabbaha yayi sallan nafila saman raka'atin raka'a guda 8 nace ma ra'aytu sallallahu alaihi wasallam salatan qabbu ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salla wata salla da dai ba akhaffa minha wada tahita sauki gaira annahu kana tumur ruku'u sujud sai dai ya kasance lakin annahu mana sai dai ya kasance yana cika ruku'u da sujada duk da ya kasance salla ce ta kaitatta ba tsawaita ta beki amma ka a fahimci cewa kotan kurciya ne ke a cikakken ruku'u da cikakken sujada karatu ne bai yi mai tsawo hadisi na gaba daga shakiku yace qultu li aisha nace ma aisha Allah ya rada ita akana annabi sallallahu alaihi wasallam salli duha shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar wallaha qala ta la tace a illa an yaji'a min magibi sai in ya zo daga bulaguran ne in ya fito daga bulaguro ne yake kenan nan ta kore sallar wallaha cewa bai yayi sai in ya fito daga bulaguro na gaba daga Abi Sa'id al-Khudri Allah ya rada shi yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar wallaha hatta naqula har sai mun ce la yada'uha ba zai barta ba wa yada'uha kuma sai ya barta hatta naqula la yusalliha sai mun ce ba zai sallace ta ba halin koyi ba saboda wani lokaci zai kasance yana shagalce da lamarin al'umma yana shagalce da sha'anin mutane ba zai sallace ta ba an abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu anna annabi sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wasakana yudminu arba raka'atin ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam yana dawwamar raka'o'i guda hudu inda zawal shamsi lokacin da rana ta gushi fa qultu sai nace kenan yudminu na akwai cikin hadisi da yake cewa wannan mudminu khamri ne dawwamar da shan giya kenan admana alaka za ya dawwama akan shi ma'ana ajama dawwama alaihi yace innaka tudminu hazihi al-arba'a raka'ati ya ma'aikin Allah naga kai kana dawwamar da wannan raka'o'i guda hudu inda zawal shamsu lokacin da rana ta gushe ta bar tsakiya fa qala sai ce inna abwaba as-sama lalle kohohin sama tuftahu ana bude su ne inda zawal shamsu lokacin da rana ta gushe yace fala wala turtaju hatta tusalli az-zuhra ba za a bude su ba za a rihe ba kuma sai an yi sallar az-zuhra yace fa uhibbu an yas'ada lifi fi tilka sa'a khairun sai nake so alkhairi ya daukaka yayi sama a cikin ayyuka na a wannan sa'a qultu sai nace a fi kullihin na qira'a cikin dukkan su ana karatu qala sai ce na'am dan saboda ba a bayyana balle dole zai tambaya qultu har fi hinna taslimun fasilun shin akwai sallamewa da za a rarrabe ayi raka'a bi a sallame ayi raka'a ko hudun duka qala la yake a ma'ana duka hudun ne ake yin su a game ba tare da abin nan ba tare da rarrabewa ba hadisi na gaba daga Abdullah ibn Sa'ib duk kuma hadisi ne sahihi shi ma duna lafzul fi'il banda lafazin aikin daga Abdullahi ibn Sa'ib yace anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah raka'a hudu ba'da an tazula shamsu bayan rana ta gushe qabla zuhuri kahin azhar kahin ya sallaci sallah azhar qala sai yake cewa qala yace innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama wata sa'a ce wanda ake bude kohohin sammai fa uhibbu an yas'ada li fiha amalun salih sai nake so aiki nagari ya dau kaka a gare ni yayi sama a wannan lokacin daga aliyu hadisi na gaba daga aliyu annahu kana yusalli qabla az-zuhri arba'in ya kasance yana sallah kahin az-zuhri yana sallah raka'a guda hudu wa zakara anna nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalliha inda zawali ya ambata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah ta gurin gushewar rana wa yamuddu fiha kuma yana janta kaga wannan wata sunna ce daban wanda ba sallar zawali ce kuma nafila ce ta zawali ba nafila bace ta rawatib rawatib su sun ce can ba kahin az-zuhr rawatib ne kahin az-zuhr ai bi ce ko wai ita wannan kai ta zawali ce kahin akai zuwa ga sallah sai babu na gaba babu salatu tadawwu'i fil baiti wa fihi hadithun wahid babun sallar tadawwu'i sallar nafila a cikin gida cikin daki gaga shi ma wannan da kawai zuciya da muka hada yana zanu ibada ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam an amihi abdullahi daga haram ibn muawiya daga ammin shi abdullahi ibn sa'ad yake cewa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ani salati fi baiti na tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da sallah cikin daki na wa salati fil masjid da sallah cikin masallaci nafila yake ne ba tafarrulla ba dan tafarrulla ya san masallaci ake kai ta qala sai ce qartara ma aqrabu baiti min al masjid ai kana ganin yadda gidana yake kusa da masallaci wali an usalli fi baiti yace to in yi sallah a cikin daki na ta nafila ahabbu ilayya min usalli fil masjid ya hi soyuwa a gani da a ce nayi sallah cikin masallaci illa an takuna salatan maktuba sai dai wa in sallar farilla ce sai na fi fifita ni ma da gidana ga su kofar ta dangata annabi sosai daga kofar dakin shi na Aisha kawai cikin masallaci ne kofa daya ce kawai labule zai bude shiga cikin masallacin shi daga dakin Aisha amma duk da wannan yace ya hi sanya sallar nafila a cikin dakin shi sama da wannan sama da yi ta masallaci ko masallacin ma nashi wannan yake nuna mana farala da darajar yin nafila a cikin gida kamar yadda yace ku rika yin sallar nafilu a cikin dakunan ku kada ku rike su a makabarta babu ma ja fi sawmi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cikin azumin annabi sallallahu alaihi wasallam yace hadisi daga Aisha Shaqiq yace sa'altu Aisha na tambaye Aisha Allah radiya ta an siyami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gami da azumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala tace kana yusumu hatta naqut ya kasance yana azumi har sai mun ce kada sama yayi azumi wa yufdir kuma yace cin abinci in ya aji hatta naqul har sai mun ce kada afdara ya ci abinci da yawa qala sai ce wa ma sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shahran kamilan munzu qadima illa Ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba azumta wata gaba daya ba cike kamil gaba daya daga harkon shi har karshe tunda yazo Madina sai Ramadan yayin kaga wannan yake rushe azumin sahih da ake azama sahih azumin gaba daya kamil bayan su na farallan ma kuma biya kasance da kai ne aka kirkiro shi sai an da saba ma shari'a tun da shi asali ma na Ramadan din ma aka sabke musu kuma yanzu a zo a kawo wani azumi da bambancin sai a kashe su gaba ɗaya ma bayan tsawo ya kai shekaru masu yawa ya zo ya yi azumin wannan gaba ɗaya wata guda kuma Ramadan ya zo ya ƙara shi akwai shiga haƙƙi diya watan da ake azumin tsahin wata ne mai daraja mai abin da ana son azumi amma kai ma mai ƙarhin in ka ce gaba ɗaya zaka azumce shi ya zama bid'a kuma ya zama ƙirƙiro sabon abu cikin addini in kana da dama kai har 25 kai 20 kai 15 da ka ga dama amma ka dauke shi kamar Ramadan gaba daya to kuma ka kawo wani sabon abu cikin addini balle sahiha Allah mushi su da an sauke musu ma'anar Ramadan daga Anas ibn Malik annahu su'ila an saumin nabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi game da azumin annabi sallallahu alaihi wasallam faqala sai yace kana yusumu min ash-shahr ta nara annahu la yuridu an yufdira minhu ya kasance yana azumi annabi alaihi salatu wasallam cikin wata har sai mun gani cewa ba zai ci abinci cikin shi ba saboda yana yi ta yawa wa yufdir kuma yayi ta cin abinci hatta nara annahu la yuridu an yusuma minhu shay har sai mun yi tunanin ba zai azumi ko ɗaya a cikin shi ba wa kunta la tashau an tarahu kenan wannan dangance da azumin shi shi annabi alaihi salatu wasallam da ya zamana shugaba ne mutum ne mai sha'anin al'umma mutum ne mai sha'anin mutane ba rayuwar shi ta karan kanshi kadai yake ba to sai zama da azumin dama in ta samu ne ba a samu hayaniyoyi ba masu yawa da shagulla masu yawa zai dauka yayi tai har lokaci mai yawa amma duk da wannan ba yayi wata gaba ɗayan shi ba kwanan shi 30 ko ya samu dama sai kuma in ya babu dama kuma har sai ajima ma su bisa gaba yayi azumi tace kun 13 wa antarahu min al musallin illa ra'aytuhum musallin ba zakka so ka ganshi ba cikin dare yana sallah sai ka ganshi yana sallah wala na'iman illa ra'aytahu na'iman ba zakka so ganshi mai barci ba sai ka ganshi yana barci yana nihin dai duka yake hadawa dan nihin nan gurin duka annabi sallallahu alaihi wasallam yake hada yana tsayuwar daren yana barci kuma yana ba daren gaba daya yake rayuwa ba ko ya rayu da daren gaba daya to wataran ne ba kullun ba ya dauka shi cewa ba ya barci mun ga ayin da aka ta mishi labarin wasu da suka ce wanda yace ana asu aqumul layla wala anam zan yi barci ba zan yi barci ba gaba ɗaya zan yi ta ibada da dare wancan da yace ba zai aure ba wancan da yace ba zai ci abinci ba da rana wadanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu na gaba daga ibnu abbas yake cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya sumu hatta na qut annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana azumi har ma mu ce ma yuridu an yufdira minhu ba zai yi nihin ya ci abinci ba a ciki wayu fitira sai abinci hatta na qul har sai mun ce ma yuridu an yusuma minhu ba zai yi niyya yayi azumi a ciki ba wa ma sa sama shaharan kamilan munzu qadima illa ramadan bai taba azumta azumi wata gaba ɗayan shi ba tun da yazo madina sai ramadan kadai ina wannan ita ce sunna shi alaihi salatu wassalam na gaba daga ummu salama take cewa ma ra'aytu annabi sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ba yusuma shaharain mutatabi'ain yana azumi wata biyu a jere illa sha'aban sai sha'aban wa ramadan da ramadan sha'aban in yayi azumi mai yawa a cikin shi ma ba duka ba nan min babu tasmiyatul juz'i bil ba'd sha'aban shi ba duka ba yake azumta wani bangare ne ramadan shi kuma gaba ɗaya ne ta gama ya gama su yace ummu salma ta gama ta ce da sha'aban da abin da ramadan amma shi sha'aban ba duka ba yake azumta saboda wannan magana ta baya قال ابو عيسى ابو عيسى الترمذي كيف هذا اسناد صحيح اسنادي ني مي كيو وان وهكذا قال ان ابي سلمى عن ام سلمى وروى هذا الحديث غير واحد با متن دي با بيس كرويتو wannan hadisin daga abi salama daga aisha Allah ya rada ita daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa hutamul tana yi wa ayin kunu abu salama ibn abdurrahman abu salama dan abdurrahman ya kasance kadarawa hadha alhadith ana aisha ya rawaito wannan hadisin daga Aisha wa Ummu Salama da Ummu Salama jami'an gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam dan zai kasance Aisha tana da hadisin Ummu Salama tana da to kuma su duka sun bashi labari kenan sai ya rawaito shi daga wannan wani lokaci kuma daga waccan na gaba daga Aisha kare take cewa lam ara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi sha'rin aksar min siyamihi lillahi fi sha'ban ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawaita azumi ba cikin wani wata sama da azumin da yake yawaitawa cikin sha'aban kane sumu sha'aban ya kasance yana azumtar sha'aban illa qalilan sai dan kadan kenan kaga wannan yake bayyana muku tawjihin da nayi can cewa shaharai mutatabi'aini wata bi a jere ba sattun ba duka gaba daya in wannan ne ai ya hana ma la taqaddumu ramadan bi sawmi yawmin wala yawmin ka ayi tarbi a tarbi ramadan da azumi in ko yayi sha'aban duka kenan ya wuce tarbi ma liqas ne duka yayi yace barka ne su mu kulluhu bar ya kasance yana azumta shi dukkan shi na gaba daga Abdullahi yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya sumu min guratu kullu shahrin salasata ayyam ya kasance yana azumi hasken kowane wata hasken shi kwana uku na hasken shi menene nan ya goge kallama kana yufduru yawmul juma'a kallama kana yufduru yawmul juma'a da wuya ne yake kasancewa yana cin abinci ranar juma'a kenan tana zo mishi galibi yana abin da yana azumi na gaba yace sami'tu mu'aza naji mu'aza kala take cewa qultu li aisha nace ma aisha Allah ya rarrabe ita ha kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusumu salasata ayyamin min kulli shahr shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana azumin kwana uku daga kowane wata tambayeta qalat na'am tace eh qultu min ayyi ha kana yusum a wani kwanukan yake azumin qalat tace kana la yubari min ayyi hasama bai kula ba a ko ina kin ya azumta farkon azumin ko wannan farkon watan ko tsakiyar shi ko karshen shi قال ابو عيسى ابو عيسى الترمذي كتا يزيد الشك يزيد الرشك هو يزيد الدبئي البصري وهو ثقه روى عنه شعبه شعبه يروى حديثي دغريش يزيد الرشك هنا ده عبد الوارث بن سعيد حماد بن زيد اسماعيل بن ابراهيم ده غير واحد من الائمه وهو يزيد القاسم ويقال القسام والرشك بلغه اهل البصره هو القسام wannan kawai ta'arifi ne mu magamar waye hadisi na gaba daga Aisha take cewa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya taharra sawm al-ithnain wal khamis ya kasance yana kirdadan azumin litinin da al-hamis yana yin shi na gaba daga Abi Salama ce ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi shahrin aksar min siyamihi fi sha'ban annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana yawaita azumi cikin wata sama da yadda yake wayata cikin sha'aban ne sha'aban kuma ita ce hikima shine dan ya saba ma ganga jikin shi yin azumin ramadan kin yana zawwa ya saba da shi sai ya dauka ya ci gaba daga abi huraira hadisi na gaba ce tu uradul amal yawmal isnin wal khamis ana bujuro da ayyuka ranar litinin da alhamis fa uhubbu sai nake so an yi urada amali a bujuro da aiki nawa ana sa'im ina mai azumi dan ya bayyana hikimar son yin azumin litinin da alhamis da yake yi alaihi salatu wassalam na gaba daga Aisha Allah radiya take cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min ash-shahr as-sabti wal ahad wal ithnain annabi ya kasance sallallahu alaihi wasallam yana azumi a cikin wata da asabar da ladi da litinin wa min ash-shahr al-akhar kuma wani watan guda daban wanda zai zo sai ya azumci as-sulasa'i da al-arbi'a da al-khamis wal khamis kenan sai ya hada su haka na gaba daga Aisha take cewa kana ashura yawmun tasumu quraishin fil jahiliya rana ashura rana ce wadda quraishawa suna azumta shi a jahiliya wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya kasance yana azumta shi falamma qadimal madina yayin da yazo madina sama hu sai ya azumce shi ma'ana rana ashura wa amara bi siyamihi yayi umarni da a azumce shi shine ranar 10 da watan muharram yace falamma futuri da ramadan yayin da aka wajabta ramadan kana ramadan huwa al-farida ramadan sai zamana shine farilla wa turka ashura aka bar ashura faman sha asama hu wanda yaso ya azumce shi faman sha ataraka hu wanda yaso ya bar shi kenan sabanin can farko shine farilla shi kadai kafin a wajabta ramadan da aka wajabta ramadan sai ya koma nafila mai so ya azumce shi wanda bai samu dama bai bar shi dan ya zama mustahabi daga alƙama yake cewa sa'altu Aisha radiyallahu anha tambaye Aisha Allah radiya ta akana rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusu min al-ayyam shay'an shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kebantar wasu kwanakai da wata ibada qala tace kana amul hudima a aikin shi dawwama ce wa ayyukum yadiquma kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadiqu wa kin ku a cikin ku ya iya abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake iyawa na ayyuka na ibada kenan da yake bance wata rana duk wani aikin da ya kama shi yana dawwamar da shi habbul amali ilallahi adwamuha wa in qalla ana Aisha radiyallahu anha qalat ke cha dakhala alayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo mani a waje na akwai wata mace fa qala sai ce man hazihi wace ce wannan qultu sai nace fulana wannan wance ce la tanamu bil layla da darabar ta barci kwana take tana sallah tana ba ta labarin ibadarta ta ba Aisha labari annabi kuma da ya tambaya Aisha ta gaya mishi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa alaikum min al-a'mal ma tuquna ina horon ku da ayyuka ko rike abin da kuke iyawa fa wallahi la yamullullah wallahi Allah bai kosawa game da ba ku lada hatta tamullu hasu kun kosa cewa maka wa kana habbu zalika ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam allazi yadumu alaihi sahibu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hiso a cikin ayyuka shine wanda mai shi zai dawwama akai shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hiso kenan wannan ta dogo ta kwana tana yi ba zata kare iya rayuwarta ba haka zata yi ta zabi wani abinda zata iya raka'a 10 ne raka'a kaza ne ta kwanta yahi da ta kuce kullun kwana zata yi daga abi sale yace sa'altu aisha na tambaye aisha wa umma salma da umma salma ayyul amal kana ahabbu ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam cikin ayyuka wani nau'in aiki annabi sallallahu alaihi wasallam ya hiso qala ta su duka suka ce ma dima alaihi abinda aka dawwama wa in qalla ko mun kadan yin shi Allah da annabin shi alaihi salatu wasalam sun hisa aikin da zaka kama ka dawwama in raka'a bici ka dawwama kullun ka'ida ne sai ka yi ta in wannan ne ko azumi ne ka dauki tsarin da zaka dawwama kai zamana ka kwasa kai raka'a 100 kuma kai wannan kai wata ma baka yi ko raka'a 20 ko 30 kuma baka kiyaye ba aka na gaba daga Asim bin Humayd yace sami'tu Auf bin Malik yaqul naji Auf bin Malik yana cewa kuntu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lailatan wani dare fasta ka sai aswaki summa tawadda sanan arwalla summa qama sanan ya tashi salli yana sallah fa kumtu ma ahu sai na tashi tare da shi fa bada sai ya fara fasta ta al-baqara ya buda da suratul baqara fa la yamurru bi ayati rahmatin ba zai wuce wata ayar rahama ba illa wa qafa sai ya tsaya fasa ala yayi roƙon Allah wala yamurru bi ayati azaban ba zai wuce wata aya ta azaba ba illa wa qafa sai ya tsaya fata awwaza ya nemi tsari kenan ba mujarradin karanta baqara ita kade ba ma hamma da tsayawa da addu'o'i addu'a ya addu'a summa rafa'a raka'a sannan yayi ruku'u fa makasa raki'an ya tsaya a cikin ruku'un nan ya jima bi qadri qiyami daidai gurgurdan tsayuwa haka ya jima cikin ruku'u wai kuri fi ruku'ihi cikin ruku'un shi yana cewa subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azama sarki ya tabbatar ma ga Allah ma abucin al jabaruti ne daga al jabar ne mai mulki mai karhin mulki wal malakuti da kuma mai mulki dai malakut ala wazin fa'alutu mulki ne haka da al kibriya da bunqasa wal azamatu da girma summa sajada bi qadri ruku'i sannan yayi sujada daidai gurgurdan ruku'in shi wai kuri fi sujudihi yana hada cikin sujada shi ma سبحان الذي جبروت والملكوت والكبرياء والعظمه ثم قرا آل عمران سنن قرنت آل عمران ثم سوره سوره يفعل ذلك سنن سوره سوره yake aikata haka wannan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ka dauka cewa ibadar tashi da sallar shi ta dare kullun ne yake dauka wannan masu tsawon yana yi a wannan daren da yaji nishadi ne yake da dama yake wannan mai tsawon amma ba kullun bane yake dauka wannan mai tsawon alaihi salatu wasalam ya ɗau hadisi biyar na tsawon na sauma hukin hadisi wajen 16 ne shi kaɗai ya ɗauka sai mu tashi babu ma shi a shi qira'atu rasulullah ya kusa ma shi ma ya kusa ƙare shi ya ɗaya shi ma ba